Al-zikru ba'da al-firagi min al-wudu. Addu'a da ake yi bayan an gama alwala. Addu'a da ake bayan an gama me? Alwala. To in an gama alwala ma ana addu'a. Uqba ibn Amir al-Juhani shine ya ruwaito wannan riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ga abin da ake cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Duk wanda ya alwala ana so ya faɗi wannan addu'a din kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisin. Ashhadu yana nufin ya Allah ina shaidawa, aqirru bi qalbi natiqan bi lisani, ya Allah ina tabbatarwa a zuciyata sannan ina furtawa a harshe na cewa babu abun bautawa da cancanta in ba kai ba, kai kadai kake ba ka da abokin tarayya shine wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaidawa ina furtawa a ainihin harshe na ina shaidawa a zuciyata cewa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Asalin shahada a larabci yana nufin halattar abu da ganin abu da ainihin imani da shi, kamar yanzu kai da kake faɗa ya Allah na shaida na tabbatar ko da ban ganka ba, na shaida na tabbatar kamar yadda wanda ya ganka ya shaida ya tabbatar, ko kamar yadda nake ganin abu kiru da muzu, to na shaida na tabbatar kai Allah ne, kuma na shaida na tabbatar annabi Muhammadu manzanka ne ko da ban ganshi ba.